kuma addinin musulunci
yana katar wannan yana karkashin innamal mu'minuna ikhwatun fasiluhu baina akhawaykum duka wannan yana karkashin wannan kuma yin haka ne yana ƙara danƙon zumunci na kaunar juna a tsakankanin al'umma ta musulmi dama manzalar sassa ya ce man istata an yanfa akhahu falyanfa'hu wanda yake da ikon yi amfani dan uwan shi amfani da dan uwan shi ya amfani da shi manzalar sassa ya yi umarni da aikata alkhairi ga ƴan uwa musulmi aw tasna ali akharaka ko kuma ka aiwatar da kirki da kuma nagarta ga wanda yake marashi ko dai tu'in sani'an ka taimaka ma wani mai aiki zaka iya samun mutun ya kware ma wani aiki na hannu amma kuma bai da wadatar wada bunƙasa haraka aikin nashi ko sana'ar tashi kai sai ka siyo kayan sana'ai ko dai ku yi sharika tsakanin ku kai da shi gurgurin da kuka yarjejeniya kamar wannan na noma din ko kuma a ce ma ya kware ma iya dinki misali kai ka siyo injinan dinki da wannan gurgurin da kuka yi maslaha bai da halin da zai iya sayowa amma kai akwai halin sayowa injina wanda suke na zamani in yaso sai ku yi afsa amana masu tarayya guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ana salisu sharikaini sharikaini ni ne na uku abokan sharika guda biyu malai ya kun ado mal akhar matkar dai bai an ci dai ba in ka sai a daire ta shi yana da lokaci sai dai ya sa nukura to sai Allah cire hannun shi babu taimakeke ne a tsakankanin kenan ba za a samu cin nasara ba to haka komi ma Arati ibn Khadija radiyallahu ta'ala anhu annahu qala قال عمي ظهير بن رافع لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازرعوا أو أزرعوها أو أمسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة وانا حديث لك صحابي ماجي صلى الله عليه وسلم شين رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه قال رافع قال أمي ظهير بن رافع لنقوا ما أيهينا ظهير بن رافع ياتي أوتا رواية حدثني amayya ammomina guda biyu sun bani labari an ce ɗayan ammin nashi shine muzahir kamar yadda ibnu maqula ya bayyana cewa ɗayan muzahir wannan kuma wanda ya bayyana a wannan ruwaya shine zuhair kenan a wannan ruwaya sai ambata guda ɗaya daga ammomin da suka bashi labari dan nan ya ambata guda ɗaya kuma a wata ruwaya ya ambata guda biyu wannan babu cin karo mumkin ɗaya ya gaya mishi sai kuma su biyun suka gaya mishi mumkin daban-daban suka gaya mishi yanzu sai ambata ma waɗanda yake karantar su waƙin wanda suka sani a wani gurin kuma sai bayyana guda biyu kaga wannan ba abin mamaki bane ka karanci abu wajen malami guda biyu sai ka faɗi ɗaya wata ran kuma yake cewa na ma ya gaya min kwaya ɗaya kaga ba za a ce kai ƙarya ba saboda wancan din ya gaya ma wancan ya gaya ma wata ran ka samu nishadi ma sai ka ce mutum biyu to kaga wannan duka babu tubka da walwala kamar yadda ruwatul hadith musamman ma waɗanda suke sahabban manzalar sallam zamu ga sahabbai dukkansu adilai ne Zuhair ibn Rafi alayhi salam qala na hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa ma ki sallallahu alaihi wasallam ya hane mu an amrin kana bina rafiqan akan wani al'amari wanda kana bina rafiqan ya zamanto mai tausasawa a gare mu wannan Rafi ibn Khadij sahabi ne na manzalar sallallahu alaihi wasallam amme shi sahabi ne na manzalar sallallahu alaihi wasallam wannan sai nuna mana ruwaya ta al-aqran a samu tsare kun juna sa'annin juna wajen gurwanawa a gurin malami daya amma kuma ɗayan su yi ruwaya wajen daya wannan kenan abin ne sananne a tabaka ta sahabbai da ma wanda suka zo bayan sahabbai Allah kare yarda a gare su an amrin kana bina rafiqan akan wani al'amari wanda ma kisa ya zamanto mai tausasawa ne a gare mu haka halin manzala sa sai yake bil mu'minina raufur rahim kuma sannan ma ku ya rasula baina amrin illa ikhtara aisarahuma kana bina rafiqan ma ki ya zaman to mai tausasawa a gare mu qultu rafi yace he nace ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun ai duk abin da manzala sa sai fadi fa huwa haqqun wannan abin gaskiya ne saboda ma yantiku anil hawa anil hawa in huwa illa wahyuha anan sa san bai taba furta sarrai ba duk abin da kaji ya fadi to sako ne wahayi ne da Allah subhanahu wataala yake mishi shi yasa rafi sai ce ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun ai duk maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wannan magana gaskiya ce قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتي ما جي سلاسة يا كراني قال هما جيتي ما تصنعون بمحاقلكم ميكوكي اي كتاوا لنبنا محاقل جمعنا محاقل شيني جينا لنبو غركا يا كوكي غركا وانا يالون كلا وما ظال صلى الله عليه وسلم دعال صحابي حتى دعبين دي شهير يوسف حقكما يكمات من شابوران تأل أمة ya zama yana kulawa da janibin rayuwarsu wannan wa bai takaita ba a ce wai sai shugaba na gaba daya wallahi ko kai jirkitar ne a ma'aikata yana da kyau wanda kake jagoranta ka dan dinga musu ishara zuwa ga tattara wasu abubuwa yana da kyau jama'a ku dinga ashe kaza ku dinga tattala ma kanku balle a ce kai jagora ne ko wani komanda ne ko wani abin ne ya kamata ku dinga ma kanku ku dinga kula da iyalan musamman ma a ce ma matasan jami'an tsaro wanda zaka ga wasu kawai sai su yi ta abin da suka ga dama da kudaden su kuma karshe ya mutu ya zo rutaya kaga gida ma bai da gidan da zai shiga to a ce kana ma'aikaci kana da kudin kama gidan haya ina ga kuma ka bar aiki kaga abin da kamar wahala to irin wannan yana da kyau duk wanda yake jagorantar al'umma ba sai shugaba na gabaki daya ba ya ma al'umma bayanin yanda za su tattala rayuwarsu wannan kuma shugaba na gaba ɗaya ne ba da aula a ce misali kana a matsayin mayor a wani ƙauye ko kuma kai ne baruma a ƙauye yana da kyau ka dinga tara ƴan ƙauyen kana dinga zaburar da su akan su tattala abin da suka noma musamman irin wannan lokacin da zaka an yi amfani misali mutanen ƙauyuka sai a dinga almubazzaranci to kaga jagororin su ya kamata su musu isharar killacewa abin su akwai na abin da koda ba za a ce ba misali a addini ya yi umarni da kyauta da alheri to amma wani abin sai zama babu almubazzaranci misali ya ka samu mutumin kawai ya dan nomo abin da la yusmin wala yughni min ju amma kuma daga birni sai ta zo a dan bahu da manda duka sai su rabe abin da miya ne da hatsi ne da wani ne duka sai su tsara su bada kuma karshe su bantsamo gari suna nema suna fara innaka anta zara warasataka aganiya khairul laka min an tadharahum alatan yatakaffafu kuma dinaran anfaqtahu fi sabilillah wa dinaran anfaqtahu fi raqaba wa dinaran anfaqtahu fi ahlik azamu ma ajran alladhi anfaqtahu fi ahlik kudin da kaci da ka entar da ka sai bawa ka entar mu'mini ka gani kudin da ka bada shi jihadin daukaka addinin Allah kudin da ka ciyar da iyalinka wanda ya girman lada wanda ka ci da iyalinka to kaga mai makin karar da ba ma wasu kuma matar ka ta zo gari tana aikatau to ai gwadda ka ajje ita matar ta ka ta ce wa sai ta zo ba gari din ta ce abinci ya kare ma yake ce mata sunabuna bi muhaqil me kuke aikatawa ya kuke ma garakin kuntu yace sai nace nu'ajiruha ala rubu wannan Zuhair ibn Rafi ammin Rafi ibn Khadij yace nu'ajiruha muna bada hayar su ala rubu abasa za a ba mu abin da ya gutu a magudanar ruwa kamar sai su baka hayar lambin kai ka noma amma ka san ni mai lambin irin tsirran da suka fito a magudanar ruwa shine ni nawa kai kuma duk tsoron gaba daya kai da naba hai naba jingine kai kuma naka ne yace nu ajiru ala rubu muna bada ar-rub'i ar-rabi' ar-rabi' mufrad na ar-rub' ar-rub' shine kenan magudane kananan magudane na ruwa da ake hanyoyin ruwa ga lambu walal awsuqi mukan bada hayan su alal awsuqi amsa abamu wasu wasuqi min at-tamr na dabino wa sha'ir amma ba tare da an iyakance ba ala ya taf'alu yace kar ku dinga yin wannan absa jahala saboda shin akwai tabbacin za a samu tsirran da suka mutu a yan magudanar ruwa za su rayu ai babu tabbas a ce na baka wannan lambun ni da na baka haya ka noma shi amma kawai ka sona shi tsirran da suka mutu a yan magudanar ruwa kaga suna iya halaka ka sona zaka bani waɗansu yan wani sa'i kaga to gurgudan wanda aka samu ai yana da yawa saboda haka kenan wala tamr wa sha'ir ala la taf'al yace karku izra'uha ku ku noma garaken ku aw azri'uha ko kuma ku ba wasu su su noma gabaki ɗaya ku ara musu kenan ko dai in ara maka kawai aro na baka dan taimakeke ne a juna wa juna ba buƙatar ka bani wani abu ko kuma ni in noma abuna ala rafi aw amsukuha ko kuma ku riƙe ku ala rafi rafi yace qultu sai na ce sam'an wa ta'a mun ji mun biya rasulullah sam'an wa ta'a mun ji mun biya rasulullah wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi a kitab al-harthi wal muzara'a bab kira'il ard bil dhahab wal fidda baban da yake nuna ya halitta manomi bai da daman noma ya ba ma mai kudi haya gonan shi kace ga wannan gona haya shekara ɗaya shika 500 ka amshi kudin ka wannan ya halitta ɗaya kenan ya halitta in ce ga gona ta ka noma gonai amma abinda aka samu za ka sa gida uku ni ina da biyu ko ɗaya kai kana da tsora kaga da yawa aka samu ko kaɗan ina da dai kana da amma in baka wai noma amma gehen wannan na share arewa shine nawa to an sanya ya ko bai ba kaga akwai jahala to wannan kuma baya halitta wannan yana nuna mana taimakeke ne sahabbai junan so juna sai kuma irin tsari wanda addinin musulunci ya samar tsarin da babu wani ruwa-ruwa shine ya zahiri sai kuma dukkanin wani nau'i na cinikayya wanda akwai shahala rashin sani a cikin shi to shari'a ta yi hani akan wannan inda zan baka hayar ka noma ka san da kace na wani misali na magudanar ruwa ko kuma misali na bakin iyaka misali ko a ce na saman tudu ko na gangare to dan Allah in na wai kiyi ni mai gona kai na ka sai yayi ai zan ji haushin ka zan kullace ka ce amma zan yi da gangan ka bar shi mai halaka kaga za a samu kiyayya to kenan manufa kuma ta addinin musulunci na tazabuti da kaunar juna sai zaman to ya kau wannan ke nuna da'a sahabbai a take yace sam'an wa ta mun ji mun bi haka kuma ake son mumini haka ake son mumini duk abin da aka ce ma haram ne ka bar shi a yau zaka ga mutane ana shan tata furza da su sai a ce maka wannan nau'in kasuwancin riba ne riba kuma haramun ce riba haramun ce wanda yake cin riba ga hukuncin shi riban nan tana da kaba'irin zunubi wanda ake ji ma mutum tsoro in ya mutu bai tuba ba zai gamu da kamin Allah sai mutai ce haba dan baka samu bane zan yi yau zan yi gobe zan yi kaza ba ba wanda zai harkar nema na harkar abinci na kai ne duk wanda ma ya ce zai shiga harkar abinci na ni da shi wa kiyayya ce duk wanda zai kaza kaga ni to kaga wannan ya nuna mi raunin imani shi yasa zaka gan ka je kasuwa sai kaga kaman ma mutane suna mai da wai ita kasuwa batta da kaman batta da shara saboda sai a gamu da ahlu sunna da wanda yake kaza da sai kaga ana ta maja maja wani zaka ga gemun shi ya limka naka biyu amma in ka zo zai ce kawai mu harkar nan haka muke yin ta dama saboda haka babu wanda zai ce mana kaza kawai in kaga an yi kawai ayi da kai in baka yi kawai ka sai shanin ka halaka kawai abin da ya fada hannun mu shi ne halaka harkar abinci ba ta da wannan to kaga wannan kuskure shi yasa Al-Layth ibn Sa'd yace wa kana allazi naha an zalika yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani لو نظر فيه لو نظر فيه ذو فهم da mai fahimta zai tsaya nazari zai fahimta bil halal wal haram wanda ya fahimci halal da haram lam yaci su guda ba zai halatta wannan abin ba lima fihi min al mukhatar saboda a ciki da akwai wani nau'i na garari saboda ai babu tabbacin abin zai yi ko ba zai yi ba wani ibn umar radiyallahu anhu ma qala wani ibn umar radiyallahu anhu ma annahu kana yukri mazari'ahu ala ahad nabi sallallahu alaihi wa sallam abubakar umar usman وصدر من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فذهب ابن عمر إلى رافع فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن دقا أبلا ابن عمر قال قاري راع قريشي Allah kare da gare su annahu kana yukri mazari'a ya kasance yakan bada hayal garkashi ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon sa wa abubakar wa umar wa usman kaga sayyidina abdullah ibn umar yana daga almuhajiruna amma kuma gashi da mi gashi da garka wanda al ansar su aka sani da mi garake mutanen madina ɗan kasuwa ne amma saboda tsayuwar sahabbai da jajircewarsu wanda shi yasa suka yi karhin abincinsu suka yi karhin kominsu suka rayu tare da hadara ɗinsu bai wata jabin wayewa ba ta burge su saboda komi suna da ba su da buƙatar ba su dogara ba da wani kaji inda daular musulunci ta zama to tana da istiqlalinta komi suna da abinsu yanda muke rayuwa mu ci abinci cikin kwano mu ci abinci su gyara su ci su sha duk suna da wayewa suna da abubuwan da suke gudanar da rayuwarsu kuma haka yake kamata mu zama amma duk inda muka zubi da hadaran mu muka yabo wata dole za mu yi ta shan wahala kamar dai tsarin dai da zamu je mu siyo dan tabul kamar haka a cana kimanin shiga 100 kawai ka gan shiga yana an shaye shi an yi shi da dusakka tako kawai shikenan ka sai shi kuma kai fi gidan haya kake kawai ki siyo gado na miliyan da 500 a kawo gida kuma gidan haya ne a kira mai kulla a bashi shiga 50 ya kulla bin shi ya soke 50 din shi tai abin shi ashe dama gida da aka kama kawai gida ne na a ci gara da an dan bubbuga kawai gara ta kare jika 50 din shiga 80 ai kaga kaura za yi shi kuma wannan gadan ai aka zo aka kunce shi kuma dama shi da saka ta koci daga nan kawai da an kunce shi kenan an yi asara shi kaga ina namu da jan katako da komi na taimaka ma ka taimaka mu jika 500 kuma har a tsuwa ma aka tashi ma sai da ma za a sai da ma wata amare ko kuskuri ma za a mushi fantar kawa za a sake mushi jan katako ne ba wata matsala har in ana so ma kanwata ma sai ta bada ita ma sai ta yi kaza ka gani to duk muna da wayo mu kale kafa da annabi san za a yi munbari wata tace ya rasulullah zan sa dana ya maka munbari ina da dana jaru shikenan akai to kaga suna wannan abin ba laifi bane mutun ya hada ababe daban-daban yukuri mazari'ahu ya gamba da hayal garacen shi ala hadi nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar umar usman wa sadara min imarati muawiya hal ma farko-farkon khalifan sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu kaga har ma shekara wajen ta 40 sun muhaddisa ar-rafi ibn khadij sai hadisi ya zo mushi daga Rafi ibn Khadij annabi sallallahu alaihi wasallam an kira il mazari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba da hayal lambuna garake fa da ibn umar ila rafi ibn umar sai tattaki ya je wajen Rafi ibn Khadij kaga abdullahi ibn umar yana daga cikin al muksiruna guda bakwai wal muksiruna min riwayat al athar abu huraira ila ibn umar wa anas wal barakar khudri wa jabir wa zawjati nabi kaga abdullahi ibn umar yana daga ciki Rafi ibn Khadij bai daga ciki Abdullahi ibn Umar yana da gala sama da Rafi ibn Khadij amma kuma gashi ya tattaki ya je wajen shi zai nemi ilimi kuma wanda yake nuna ma ya hata ta da saman zalar su san ga wani daya gairu mumkin ba zai yi ba a ce ga wanda ya sa hadith annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zaka iya samun mas'ala ta buya ga wanda yake babban malami ga na kasa da shi wa za ibn Umar ila Rafi ibn Umar ya tayi wajen Rafi ibn Khadij sai kuma rashin kasa a guyuwa wajen bin tittigin mas'ala fas'ala ya tambaye shi faqala yace na annabi sallallahu alaihi wasallam an kira il ard tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba da haya ta gona faqala ibn Umar qad alimta anna kunna nukuri mazari'ana rafi kana da masaniya cewa muna bada haye lambunan mu al'adar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima alal arbi'ai absa abamu abinda zai fito akan a saman hanyoyin ruwa yamina rabi ko kuma arugu wa bishay min at-tibni kuma ma mukan bada haye garajen mu abamu wani abu na dunkulan zinari to kaga wancan shine wanda aka yi hani bima alal mazari wanda kuma aka tabbatar bi tibni da abin da za a bada zinari da abin da za a bada zinari kaga na Abdullahi ibn Umar bai da masaniya akan wancan hani din wanda Rabi ibn Khadish shi kuma ya halarci wannan kaga ne saboda haka wancan na bada alal arbi'a da akwai jahala amma bima alal tibni bi shay'in min at-tibni da wani abu na dunkulan zinariya wannan kuma kaga abu ne wanda yake ma'lumi ya halitta ka bada hayar gona a baka kuɗi ya halitta ka bada hayar gona a noma amma absa wani yanki daga abinda za abinda aka noma amma ka bada hayar gona absa cewa ka bada hayar a tiya 100 kai ba ruwanka kwaya-kwaya tiya 100 kaga akwai jahala ka bada hayar gona amma daga bakin iyaka ta bangaren arewa zuwa inda za a yi kawa 100 misali duk abin da ya fito naka ne kingin kuma nashi ba a yarraba wannan sai dai dole a yi absa waɗannan ababe waɗanda suke bayyana abubuwa wannan kuma yana koya mana irin tarbiyya ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da suka ji wani abin da ba su sani ba da kishirwarsu na ilimi sukan tattaki su je su bi diddigin abin sannan kuma su yi tambaya haka ya kamata ga wanda suke malamai da kuma ɗaliban ilimi duk lokacin da ka sami wani musamman wanda kuke kan aqida bai kuke kan turba daya sai ya khalafa maka a wata mas'ala ko ya hudu wani abin da baka da ilimin shi dama babu yanda za a ce duk gaba ɗaya komai ka sani kai tattaki ka je ka kaga da Abdullahi ibn Umar tabaka shi tana saboda ta Rabi ibn Khadish tare da wajen shekaru a karane na juna kaga tsare kun juna ne wajen shekaru amma bangaren ilimi kaga ibn Umar yana da dabaka saboda Rabi ibn Khadish amma da bayana bai tattaki ya je neman ilimi wajen Rabi ibn Khadish radiyallahu ta'ala anhu na abin da bai da masaniya akai wannan shi ma nuna mana sahabbai suna irin wannan hayakin da kuma taimakeke ne juna Bukhari ya maimaita shi a Al-Harth wal Muzara'a babu qatan shajar wa naqi babu ma yaqra min ash-shuruti fil muzara'a da kuma babu shuruti fil muzara'ati shima wa anhu radiyallahu anhu annahu qala kuntu a'lamu fi adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna al-ardh tukra thumma khashiya abdullah an yakuna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad hadatha fi dhalika shay'an lam yakun ya'lama fa taraka kira al-ardh Rabi ibn Khadija yace kuntu a'lam na kasance ina da masaniya Ibn Umar yace kuntu a'lam na kasance ina da masaniya fi adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cha'an al-ardh tukra ina da masaniya cewa lalle akan bada hayar gona thumma khashi abdullah sai Abdullahi ibn Umar yaji tsoron an yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam qad hadatha fi dhalika shay'an anan sa sai ya fara da wani hukunci lam yakun ya'lamu wanda bai da masaniya fa taraka kira al-ardh saboda haka sai ma ya fasa wannan bada haya na gona wannan ya nuna duk abin da kake da shakka a cikin shi barin shi shine abin da yayi na'am da kanshi yake kenan shi Abdullahi ibn Umar yana ta'dif da kanshi wa alaikum salam na'am za a iya wannan in wani bangare ne ka bashi haya ai aikinka daban nashi daban ko ka bashi aro duka za a yi na baka daga nan zuwa can ai shukar tare ba tsakanin su eh babu matsala wa alaikum salam wanda ya noma shi zai gudda in kuma akwai kasan da ya bada ai kai haya ka amsa na gaba shi wancan ba ruwan shi kuɗi ya amsa yanzu ta ne abu ya koma uruda a wajen shi noma kuma mai noma shi ne mai ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فزرع فبادر الطرف بنباته والثواب والتهصاد فكان أمثال الجبال. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجره إلا قرشيا أو أنصاريا فإنه أصحاب زرع وأما نحن ولسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. daga sayyidina Abu Huraira yace anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhaddith wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai hadisi kaga wai allimuhumul kitaba wal hikmata annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai za su fito ya karantar da su qur'ani wal lokacin kuma ya karantar da su bayani na qur'ani ya karantar da su qur'ani ayoyin qur'ani a dunkule kuma ya karantar da su sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take bayyanar da menene qur'ani wannan yasa sai suka fahimci alqur'ani ta hanyar me ta hanyar sunna suka fahimci ma yadda ake ada'i na alqur'ani din ta hanyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhaddithu wa inda rajulun a majalisin da kai wani daga cikin sahabbai min ahlil badiya amma yana daga mazauna kauyuka wanda sahabbai dama suna zumudi Allah 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 ya kawo wani mutumin kauye mai hikima wanda zai tambaya wanda zai zamanto an karu saboda su suna da usul kaga da bambanci misali da tambaya dalibin ilimi da tambaya ta haka wanda yake gama gari kaga dalibin ilimi tambaya kaida ya kamata ya zama tambaya da zai mai ma'ana ce wanda yake awami ami zai yin tambaya wacce take ba ko dai bata dace ba da makami ko bata dace da malamin ba ko bata dace da kaza ba amma sai ayi uzuri kuma wannan yake nuna dole malamai su da sune warasatul anbiya su zama suna jure ma shafa'i na masu wauta kale kare kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda za a ce ma ja arabi karshe dai wani arabi ya zo ya tsula mutsari a mafi tsarkin guri masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshen tuka-tuka ne mutumin kauye ne ya zo tsula fitsari a masallaci karshen tuka-tuka wani kuma ya zo ya fusga ya ce a ba mu kasanmu na Allah wanda yake kuka wani ya kaga haka za ka yi ta ganin jafa an zo za a yi tambaya su ko ba ruwan su a hoto a ba su ilimi aka ce to tunda yanzu bai nan gidajen zamarar da kai je gidan Ummu Salma kai je gidan Aisha kai je kaza ko ne je kuma ta bayan katanga zai kira ya rasulullahi akhruj bina ya rasu a hoto a karantar da mu kawai su gani suke tunda sun zo ilimi suke su kawai a hoto a ba su ilimi wani kuma ya tare annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike tagore yace zan ma tambaya kuma zan tsananta cikin tambayar ta kenan sai dai ai hakuri kuma sai da ma ya rike tagore ka gani yayi tambayar shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai bashi amsa yace to tunda an kare din na kabar tago shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya war magana sallallahu ka gani yata wani kuma ya kulla kira ya kulla ma na zan kira da wannan yace almaru ya hibbul qawma wa lamma yalaqa bihim ka kama zo daga nesa yace mutai yana son mutane amma ba zai samu bai hadu da su a aljanna ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam almaru ma amana habba yawmal qiyama ya maida mai amsa sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan irin wannan wata dole za iya samu zaka iya samu wani an dora shi a gurguwar feda shi kai kin ma an ce mishi kai hallakake ne kuma shi yana kallon ka hallakake shi gani ma ke gudan kirista da kai to zai maka wani kyautatawa kaga wacce zai kaza kaza yaya wani kaza duk da ku makiya annabi ne ne amma kaga zai yace maka yace to ya kaza duk da ne ku da ma an gaya mana matsayin ku mun sani tau kaga yanzu dai ba kuttu da takaici mu zai ga ya maka wani so ma an dora shi a gurgur feda shi tana ne yake ko abin kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaikum fatabayyanu kai kin kanka gane ya kake jin abin kai ma kanka gane ya auna kanka ka gani kanka gane kai ya kake hangen hanya da tahiyya ya kake kallon siratul mustaqim ya kake kallon jirgin da annabi Nuhu safinatun marraki bahana jama'an ta khallafa ala gharika ya kake fahimtar wanda suka hau jirgin ka gani to kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaikum أن رجلا من أهل الجنة وإنه رجل من أهل البادية مجلس شيء يقولون لك متانا قويك كما أننا نونا وكر كواري وكذا ما مجلسا كنان تواريني كراتم ما كوسي أغذاك سورادا ما ونو قرآني إنك قواني أذو متوكي والله كسلوك شكو جناني كذلوك شن كذاناني أما دون أليج أذو دموت شيء والله أرما إنا سون دنغ سماء قرآني damace mu kasa ɗan kasuwa ne ci akai ba matsala an karhe goma ma na dare kawai tunda kanan kuɗi da lissafin ga wasu kasu amma tare kare an kariya ce a mutane ba su da hankali kawai shi malami dai an ɗauke shi kawai shi shi ce na bai da lokacin shi to kaga majalisa na wasu sana kowa ma na shi anna rajulan min ahli aljanna yace wani daga mutanen aljanna anan sai yake ba su labari abinda zai faru a aljanna anna rajulan min ahli aljanna wani daga ɗan aljanna ista'zana rabbahu fi zarr ya nemi izinin Allah cewa a bashi dama yana son ya shubka a gidan aljanna shubka tashi tsakan shi ba wai duk lambunan nan na aljanna dan Allah kaleka akwai shubka guda daya wanda yasira rakibu fiha masirata 500 ma hayin doki zai tsikar doki ya sukwana shi sai a shekara 500 sai tahiyyata ta kai ta shekara 500 a ino ba ta kare ba kale ka shi ita shinkokin da aka ce qutufu hadaniya aka ce wajen aljanna tani dan ya'ai abin tsinkar duk a kusa suke duk inda kake suna kusa da kai ya abubuwan da sa aljanna suna kusa da kowa to amma kuma kace kai kana san wai a baka dama kai shibka naka shibka ka takanka wanda shi shibka da hannun shi da sa shine abin da fa yake roƙo saboda me kaga gina aljanna wa fiha ma tashtahi anfusu talazzu ayun a cikin akwai ma tashtahi anfusu duk abin da rai take mangari wa talazzu ayun kuma abin da ido ta zamanto tana jin dadin shi duk a gina aljanna da akwai saboda haka sai mangarci abin kuma sai aka bashi abin da ya zamanto ya mangarta fa qala lahu sai Allah ya ce mi alaka fi ma shi'ita ba kana cikin duk abin da kake mangari ba fi ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-a'yun wa lahum fiha ma yad'una kaga a ci aljanna wala fiha ma yad'una duk abin da suka nema suna da shi shi yasa da wannan ne in ka ce ma kana ma rubayan aljanna dan ka ce me da kai mota da kai kaza da kai kaza ai kaga aljannan wani bukata wannan zaka amma me wala hum fiha ma yad'una akwai wanda shi a duniya ya rayu dama abin da yake mutuwa akan shi shi yana fatan Allah ka kudi kawai yi kaza to an je aljannan ma wannan abin da yake so shi so yake more abin shi aljanna to wala hum fiha ma yad'una alaysa fi ma shi qala bala walakin ni uhibbu an azra ni abinda nake so ni dai in dasa abuna da hannuna qala fa bazara sai Allah ya bashi dama bazara yayi da sha fa badara tsarfa nabatu tsirawar tsirai girman shi sai ya rigayi kibtawa ido girman shi ga karshen tsaye ta yi targa kan kibta ido tuni ta rigayi kibta ido wastuwa ubu da kuma daidaitanta ala suki wata hisalu da kuma lokacin girbin kawai daga dasawai tuni tsayinta ya kare da komi ta kai karshe kawai sai girbi kan yi kibta ido ai alamar sai Allah subhanahu wataala kaga subhanahu wataala kaga ne sun Allah alladhi atqana kulli shay fa kana amthal al jibal kawai sai ga maka tsirrai na kai ka ce duwatsu na ne fa yaqulu Allah sai zaman to kamar duwatsu fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ya ce dunaka ibn adam to fa gare ka dan adam ga fashukar taka na abinda ka nema dunaka gare ka kuma fa inna la yashbi'uka shay'un kai da ma dabi'ar ka haka take dan adam la yashbi'uka shay'un babu abinda yake kosar da kai sai da duk wannan abinda aka maka wani wa nasa ya bada labarin aljanna sai ya ce a can akwai taguwa kaga Allah makiyayi ne raquma sun kare yace wai a can akwai raquma ne ko saboda shi ra'ayin shi na san kawai tiga mishi kawai gagarcin raquma shine abin da yake kwana yana tashi da shi fa qala al-arabi da Allah me kai wannan dadi bawa ne muke zance da ubangiji shi a gina aljanna dan wai a nuna maka kai dan gata ne babu wani kariya da aka baka
har magance ki Allah Allah kazalike su Allah ce mai to gashi gashi
wallahi la tajiru illa qurashi a majalisa fa qala al-arabi sai shi wannan arabi mutumin kawai yace fa qala al-arabi sai shi wancan min ahli al-badia ko kuma a ba wancan bane tunda wancan wani ne daban fa qala al-arabi sai wani kuma arabi mazaunin kawai sai yace wallahi la tajiru wala rasulullah ba za ka samu lalle wannan wanda zai tambaye a aljanna ba a inda za ka same shi illa qurashiyyan kawai ko dai ba qurashi ne aw ansariyan ko kuma dan madina ne ko ina ba ta hawo zari da ma su su ne ma abuta noma saboda ga inda za ka samu kawai dan ba dan mai ba qurashi ba to dan madina ne wa amma na haru amma mu wala suna bi ashabi zari da ma mu makiyaye ne mutanen kauye ba ma abuta tunda kaga ai al ansaru su ne ma abuta ne garake sai kuma muhajiruna su kuma sun yi hijira su ma an raba garaken da su kuma sannan ɗan kasuwa ne ahli tijara ne shi kuma kaga su kuma ahli bawadi su kuma me ma abuta kiwo ne saboda haka yace to wannan tambayar baka san ba me wannan kawai in ma ba qureshi in ma ansari fa da hikkan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi dariya akan wannan magana din da ya hoye sai ma ji sai murmushi kale ka gani sallallahu alaihi wasallam babu wani abu na rayuwa shaida akan lissa ba wallahi duk gurin da annabi sallallahu alaihi dariya yayin da aka gidi cikin shakan lissa akwai inda ya rubuta risala guraren da annabi sallallahu alaihi dariya duk wani gurin da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wata munasiba ta sa yayi dariya kawai sai dai kawo shi ka gani fa sai kana wannan yake nuna ma faratuna fil kitabi min shay wannan yake nuna a rayuwar manzo da komai araban shi diddike kekekeke wannan yake nuna ma irin yanda ahli sunna suke tafiya ala basiratin duk abinda kaji an ce ma wannan sunna ne duk abinda kaji an ce ma wannan abin bid'a ne wallahi ala basiratin ake tafiya inda zaka dawo da manzuran manzalin Allah wannan abin zai ce ma bid'a ne duk abinda yake bid'a ne bai zama sunna abin da ya zama bid'a ne yake kasan haram ta taba zama halaka an fa kare shikenan aryuma kamar to lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina imam malik yace fa man lam yakun yawma idin dinan fala yakun al-yawma dinan duk abin da wancan lokacin bai zama ba addini ayyuhu ba zai zama ba addini an riga an kare ta ni shikenan an gama addini ya cika ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu kubikakku kirkira an wa isarunku komi an kare to kaga wannan yake nuna maka yanda sabon manzara su san junan su yake taimaka ma juna sannan ina alaka tsakanin wannan hadisin da tarjuma fadi menene yasa aka kawo wannan hadisin almuwasahu taqaka su masu noma sadajin to wannan sai zama kenan ɗaya daga cikin fa'idodin da zamu fa'idanta a cikin hadisi wala Allah zabar da su kenan akan wannan sannan yanda shi wannan min ahlil badiya ya tambaya akai ya nuna kenan rayuwar su ta gudana a bisa wannan mu'amala din ta yanda kuma ma har ma abin ba abin zargi bane tunda za su yi mangarin abin har a aljanna ma har a gidan aljanna za su yi mangarin tare da kuma a cikin su wasu ba su da gorakin wasu na arokin ne a hannunsu kenan mutuwar da zai nuna kenan abin ba su bar shi ba har suka mutu a kan shi kuma har ma aljanna za a samu wani yayi tambaya kan wannan wannan yana nuna kenan abin karbabbe ne yardadda abin ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda za su yi sha'awa su kuma nema ha'a gidan aljanna kitabul musaqa babun fi shurbi wannan kitab na 42 zai mana bayani akan al-musaqa al-musaqa shine bar ruwa shayar da garka ko shayar da lambu ma'ana irin mu'amala ta shayarwa wannan yana nuna kenan ya halitta yin musaqati ina da garkata ni nayi da shar amma sai mu yi da kai zaka dinga mun bar ruwa a bisa gurgurdanka za kamar yanda mafi yawa ake za a kira mutum aijinka to ga lambuna abinda nake so zaka mun bar ruwan shi amma kana da wancan bangaren kana da kaso kaza a tsuna ciki kana da kaso kaza ayan ka ce wancan bangaren tana yawa ba zai yi ba kenan abusa shekun malumin shi ma halitta ayi wannan musaqati babun fi shirbi wannan babe a ƙarƙashin musaqati shayarwa zai mana bayani akan ashur abin da ya shafi sha ko kuma al-musaqat shayar da shuka in kuwa za shayar da shuka halacci ne yarjejeniyar shayar da shuka min babu aula shayar da man hatta da dan adam kenan a dunkule zai bayani har ma wannan shi yasa babu fi shurbi baban da zai mana bayani akan ashur shine shayar da ruwa ko kuma shan ruwa an sali ibn sa'd radiyallahu ta'ala anhu qala utiya nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qarih an zo ma nan sassan da wani akushi fa shariba min sai annab sai sha daga cikin ruwan wannan akushi wa an yaminihi gulamun asghar asghar alqawm adama annab sassan da koi wani yaro amma shine karami a cikin al'umma din qala sai ma ke ce ma kuntu li usra bi fadli minka adan qala sai wannan yaro ya ce ma kuntu fa qala sai ma ke ce ya gulam ya kai yaro a ta'azaru li an utiya wal ashiyakh ka bani iznin in ba dattijawa kafin ka wannan Abdullahi ibn Abbas ne kale ce ma kuntu li usra bi fadli minka hadan ya rasulullah babu yanda za in fifita wani da kinginka ya ma ki Allah fatahu iyakau sai annab sai bashi nan gurin kaga ibn Abbas anan ya fahimci annab sai ba umarnin tilas bane yake ne zabi ya bashi to sai fifita kenan yin amfani da ni kingin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annab sallallahu alaihi wasallam komai nashi mai albarka ne ana neman albarka da asar na manzo Allah wannan iya da hususiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam neman albarka da wani gurbi daga guraben shi wani kingi daga kingi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan neman albarka da shi kamar abin da ya ci abin da ya sha ko rigar shi ko nonon duk akan neman albarka da wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda sahabbai an samu suna neman albarka da gashin maki sallallahu alaihi wasallam a yana raye an yi haka bayan ya bar duniya ma an yi haka yana raye kaga a shekara ta 6 amul hudaybiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga tofi sahabbai suna tarewa suna shafawa jikinsu in yayi arwalla kamar su fada akan kingin ruwan shi kaga duka wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sallallahu alaihi wasallam haka lokacin da aka mushi aski amajatul wada ya dibi wannan gashin ya wannan ya bada nan ya ba wannan suka rarraba duka ana neman tabaruki wasu suka ajje suka killace cikin wani abu in an zo mutum ba lahiya sai su ce a kawo wani masaki da ruwa an suka sai su barbara da an bashi ya sha koyan shi kenan sai warki wasu ga haka suka dinga neman albarka da wannan to amma wannan hususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a qauli rajihi abinda yake sananne ba a samu ba ana aikata ma sayyidina Abubakar ko Umar ko Uthman wanda baya nan sassan babu wanda ya kai waɗannan sahabbai ko da ka samu wasu athar zaka ga wasu athar ne waɗanda suke ruba jihatus salat akwai wasu athar zaka ga an ci an yi ma sayyidina bar kaza ko amana amma dukkan su baka same su ba kutubul muhtamar da zaka same su cikin abin nan wannan yasa kuma zaka ga yawa wasu su ma sai suka makalkale ma wannan wasu rashin tabbatuwar asar din su zo musu amma hanyoyin da suka zo musu ba su tabbata ba wasu suke ga wannan abin bai takaita ba ga manzara sassara kamar irin su yahya ibn sharaf an-nawawi su suna gama wannan abin amma bayan manzara sassara za iya ma sahabbai ragowa to irin waɗannan zaka samu kenan irin wannan asar da suke nuna abu sa za iya ma wani musalita shine zaka ga yau da yawa da kai masu irin wannan suka irin neman tabaraki da wani asar na shehunansu a balbala riga shehu a sha in yi alwala a yi wannan wani ma an ma haɗiyansu aski wayan da wani alaramma ma alaramma ne hau gogaggen alaramma mai darasu kawai ya ɗauki ɗan wani malamin shi ko malamin ba ma alaramma ba ne kaga in walitaka ne ai shi wannan alaramman ya yi malamin walitaka so da shi makarantar ƙura ne na kirki busasshe shi kuma wancan yan ba alaramma ba ne ya ɗauki ɗaya yare yake aka mai aski
ya dinga ɗebewa gashi na ɗaurewa yana ɗora a kai a wannan ginshi a mishiwar ginshi aka ida sai kulle ka gani ya adana zai nemi tabariki da wannan hikima. Sai ka ga sukan jika suna sha shi yasa to irin su ne zaka yi sai ta ce ya halitta a nemi albarka da wani an yi da wani kuma su ne zaka ga suke kokarin dan su yaudari mutane sai ce ga wani gashin manzala sarasan kaga ko shekarar da wani yace gashin manzala wai wani ya dauko daga Ethiopia wani ya dauko daga Sudan wai ya ka gashin manzala sarasan kawai saboda dai a yi wasa da hankalin mutane to iri-iri wannan abuwa duk babu su yawanci sun kare kwanan nan ma shi wancan mai gashin kwanan ne yace kuma ya kawo sandar annabi Adam sanda ta annabi Adam alaihi salam ya zo da sandar annabi Adam ka gani wani lokaci kuma yake cewa wannan gashi makhdutat yace a wannan maktabar ta gidanmu yace makhdutat a nan gurin an samu littafi kamar 4000 yace na makhdutat na magabata yace kai hadda asalin musahabi rasamul usmani na hannun na asali wancan yace muna da shi yace can wancan abin da kaga wancan shantin shi kuma ta sama ce ta kwaron kwatsa wannan ita ce a cikin nan gurin a yi ce eh wai ta kwaron kwatsa ce nan gurin kuma ita ce cikin wani salka-salka haka yace shi kuma ta kwaron kwatsa ce aka ajiya to kaga irin wannan abubuwan duka me ya samu me ya sa asali irin wasa da wannan ababen duk iri-iri wannan abubuwan na manzalar sallallahu alaihi wasallam rigunan shi da wannan gashi duk babu su yawanci duk sun kare samun a ce ma ga wani abin yana buƙatar bitika a ce ma ga wani abu da wannan abu yana buƙatar tantancewa wasu ya kukuna da aka dinga yi sai ya zama to an rasa su almuhimmu ana neman albarka da asar na manzo ahlus sunna ba su yi ba sabani ciwo na abi ana neman albarka da asar na manzo sallallahu alaihi wasallam amma inda ake shan ta tafirza irin wannan abin na sufaye wanda su sun mai da addini wannan neman albarkokin a ce can gurin an ga sauna wani wali can gurin an ga wata tahiya an ga wajen sujjada wane ne a wani dutse an ga ina ne an ga wani tilin ƙasa kabarin wani wali kamar dai mai da addini wannan bibiyan guraren wannan shi ne abinda malam suna jama'a ba su yi rawa da wannan ba addini ba ne kuma ba ibada ba ne ba ma hatta da bibiyar wannan gace kaza ko a ce maka wani kabari ina ne an ce kabarin annabi sabai duk abubuwa ne kawai ƙarya ce ba irin ta sufai kurum ƙarya ce irin ta sufai a irin littattafan da ba su da ragama da cahu kawai su ya ko su zo su ta yaba ma mutane an yi ina ne to lalla kabarin annabawa wace saboda Allah subhanahu wataala ya kare daga bauta ma annabawa shi yasa duk zaka ga kaburburan annabawa sai suka zama koyayyen abubuwa in ba kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kuma nan sai roki Allah ya ce Allahumma la taj'al qabri wa sanan yubadu kaji hikimar da duk sai Allah subhanahu wataala ko kaburburan annaba a ce ba bai dabti nan ga kabarin wani nan ga kabarin wani to ina kana buƙatar yaqinan da abin da akai to ina kake da tabbacin wannan abu ga gani saboda haka shine zaka ga sai su yi ta bulagura-bulaguro maimakon ka bi abin da aka sharanta ma ga Qur'ani a gabanka dan Allah da kai wani tarihin da ke Qur'ani akwai mu'jizar da ta yi al-Qur'ani to ga al-Qur'ani na a gabanka ga hadisai na manzara sarasar a gabanka me kake nema dan Allah sama da wannan abin kai da kamar ga nan sasar ne yana zance a gidanka sunnar manzala sasa ga kuma zancen Allah subhanahu wataala alqur'ani ana Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala kulli man li rasul sallallahu alaihi wasallam sha dajin an ta tsoma manzala sallam wata tinkiya wadda take ta turka ma'ana ta zaman gida fi dari yace a gidan mu ne aka taso aka kawo mishi madara wannan ya nuna inda manzala sallam yakan ziyara sahabban shi salasan washi balabanu habi ma'in min albi'ri sai aka cakuda madarai da ruwan rishiya kale ka kaga amfani da abubuwa na tirar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ka madarai amma sai aka silka mata ruwa allati fi dari wanda yake a gidana fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada yace sai ba nan sassa akushin fa shariba minhu ma ke sha hatta idza nazal qada min fihi sai da ya cire akushin daga bakin shi wala ya sari Abubakar Abubakar yana hagu wa an yaminihi arabiyyu da ma shiga wani mutumin kauye fa kala Umar sai Umar yace wa khafa an yutihu al arabiyya sai ji tsoran an yutihu al arabiyya
saboda haka fa qala umar wa khafa sai ji tsoro an yi wutiya wal arabiya ya meka ma mutumin kauyen ati ababakar ya rasulullah indak sayyidina umar sai ji tsoron a meka ma nan bakon sai ci ati ababakar ya rasulullah indaka aba abubakar yake wajenka fa taul arabi ma ki sai meka ma mutumin kauyen saboda mutumin kauyen shine aina janibin dama ala yaminihi thumma qala al ayman fal ayman sai ce dama sannan dama kale ka kaga tarbiyya ta addinin mu na musulunci dan Allah la dubba na sharuwa annabi sa sai ce la tasharab qa'iman faman shariba qa'iman falyaqihu falyaqihi karka sha tsaye wanda ya sha tsaye a wata ruwaya ce ma ya amadi a wata ruwaya ce la tasharab qa'iman atahu an tasharaba ma ka hada alhir kada san wannan musar tasharuwa tare da kai yace la sai ce faqari sharifa ma aka manwa sharru wanda fi tashari ya sha tare da kai shine shenan ruwan aka ce ka zauna ka sha ibrin qaymi ya tabbata fa'ida na washa tsugunni zai yi amfani zai yi shiga zai yi wani ne ya tabbata aka ce ma la tasharra min fi sika kanka sha daga bakin salka an ce wani ya bude salka ashe kunama ta dan lallaba bakin salka ta shiga daga ciki tana yin sanyi kona sa sai ta kiya bin kuma yanzu ka zo ka bude salka ko budo ai da koyi ne dunkule na kiyashi kiyashi suka hadu ai su wani dunkule kamar guda 500 ko 1000 to zira lai ka zo ko ka bude budo gurin sanyi sun ji sanyi sun dunkule sun tattaru kawai sai ka awa ka kama kurkwana kaga ya ga cin ta la ta sharmin fiye suka karka sha daga bakin salka kaga karka sha daga bakin salka annabi sai ya ce la ta sharab min famin mudabbab aw kama qal karka share gurin da aka datse kamar makayi sai ya ƙwarya ko akushi sai yanke sai aka datse shi to wannan gurin da aka datsa ai salte da wani microbe yana tattaruwa to karka sha tana saboda yanzu zaka sa wannan abin a wannan kika na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi tanfasa fil ina anasa sai hani kan mutun yayi mai da numfashi a cikin abin sha la tashrab abban karka sha kwankwada fainan abba minan kubat kwankwada yana sababa ciwon anta da Allah ka jufa irin wannan ladubba din na dinin bangaren sha ma haka sakil kuma akirum shurban mai sha da mutane shine karshen sha in ka sha ka bada ina da maka to jira Allah irin waɗannan ladubba inna la la yarda an al-abd an yakula al-akla bai amadu alai aw yashraba sharba bai amadu alai Allah yana rada bawan da zai sha abin sha ci alhamdulillah to duk wannan wai ladabi ladubban kawai shan abin sha ladubban daga cikin ladubban sha abin sha kare ka ga tsari na addinin musulunci malamin sa abin da yake zuba a kofi suma abin da yake zuba cikin kofi sai zama kasha ko ba komai zaka ga akwai kyankyami wani lokaci yanzu ka kawo gudan ko nan in ka ba wani sai ya ji kamar musamman me ne sai ka ga ba zai sha kuma yanzu misali mutun yana mura ko wani abu kaga ya baka misali kan ya ida sai ka ga hancin shi wani abu ya dan sabbu kaga sai ka ji abun ba da wani lokaci ma zaka iya sa a kanka in ya sha abin kai ma zaka iya ka dauka kuma in an kaddara ma ka dauka sai ka dauka kuma tasirin wannan ne to kaga mun babu aula kai wancan yayi tsari kuma sannan yayi tsafta yayi tsari kuma yayi tsafta wannan Imam al-Bukhari ya mai ta shahiba babu man tasqa wanda ya shayar da mutane wannan kuma yana nuna mana fadila na al-tasqa shayar da mutane shayar da mutane shayi kaga kaman majalisi kaman nan an zo misali musamman ana sanyi sai a shayar da mutane shayi an zo ana zahi kaga sai a shayar da ruwa musamman kaga shayar da ruwa ka dauki dai wata da ta tambaye manzo Allah sallam inna ummi uflitat kaga ni launa ta galla asad bi sarqa afa atasaddaqu ana zan iya mata sarqa ko sarqa za ta isar mata yace i a wata ruwa ta tambaya sarqa ta me yace ruwa kaga ni fiyayya sarqa wadda take ta ruwa to ka dauki fadala na sarqa wanda yake na ruwa shayar da ruwa shayar da mutane ruwa ka dauki fadalan shi ruwan da aka shayar da kare aka shiga aljanna ina ga ka shayar da masu imani kai abin nan irin yadda shayar da ruwa ki kankare zunubi kale ka zunubin karo shayar da ruwa ya kankare zunubin karo har ma kai ba ma kankare zunubin ta ya mata ma mun wafaka ma ta tuba ma dalilin ma na ga tabbata ma zuciya ta ma ta zaman to ta tuba annabi sai yana cewa dawo marzakum bis sadaqa ku warkar da cututtukan ku da sadaqa to in an ce mu warkar da cuta da sadaqa kuma mabibiciyar sadaqa babu kamar sadaqa ta ruwa to me kake tunani bakka da lahiya sai kake sadaqa ruwa shi yasa malaman hadisi da ke sana da dubara irin sahab ibn Umbara duk sai istinbati daga wannan wani yazo ka kukan bai da lahiya ya samu matsalar ciwon guyuwa zogi da kaza Abdullahi ibn Umbara yace kawai kaje ka dinga sadaqa ruwa yaje dinga kuma kawai shikenan ya warke Imam Hakim Abu Abdullah Hakim ne Saburi shi ma ce urji ya huto me wasu kuraje suka huto mishi a huska kuma ya zame mishi miki yake mai zogi hankalin shi ya tashi ya zo majalisin Imam Sabuni Abu Ali Sabuni ma wuce aqidat salaf ashabul hadith malamin shi ya halarci majalisi ga tashi hankali wannan hankalin shi ya tashi yana jin radadi sai ya rubuta takarda yace yana roƙon ƴan uwa su sashi cikin addu'a su sashi cikin addu'a ga matsalan da yake fama kaga cewa rauni a huska ga radadi ga kaza kuma ya ga samun magani shi ma Imam Hakim Abu Ali Sabuni ya dora shi akan sadaka ruwa yace yaje samu ruwa gidan shi kore ji yake zuba kankara yana raba ma mutane sansanin ruwa ya zaman to ya samu lahiya kamar komai bai taba faruwa ba to zaka ga magabata in ma mutum ya zo ka musu kukan wata mummunar rashin lahiya ko kaza sai su shirye da shi zuwa ga shayar da ruwa shine zaka ga sai sai kaga saman kare sai a zuba ruwa sama din ne a zuwa kai ko gonar kama ko gonar ka yanzu ka zo misali ka samu wani kasko ko ta tukunya saman wata shifka ka dan daidaita a rabin wani randa ko wani kasko kake zuba ruwa tsuntsaye suna shi a kaka ka ganta ya ka gani fi kulli zati kabidin rataba saraka kaga ai garaba sun tana da yawa to wannan wai ka kai ta nesa ga ma ƴan adam ma kaje ka gina ma mutane rijiya kam su fakcir din wani masallaci ko ta makaranta kana biya ko na makwantai ba wai sai ka gina rijiya ba makarantu akwai bambuna sai ka je ka ce to fakcir din wannan a bani shi ni zan dinga biya ko ka ware ni abu kawai kai ne mai biyan kudaden ruwa ya ka ganta da arwallahi da sha da wannan duka kaga abun wa aljanna ne a sauƙaƙe ne abin balle ka je ka ƙauyuka ka musu furashi ana shan fama ana shan wahala ana kididdige alwala ma wani lokacin ana taimama ka gani in ka je su ƙauyukan sai ka tarra matasa ma suna kisan kwalkwata saboda babu ruwa wani wankan daga sati ya sati ka gani yau to kaga ko ne yara illa kwal ka je la kwal misali ka samu dabi ne duka yana yi kawai duk inda za zuwa samun ka gani ai duk yana yi in kuma ko gina ma za a hujjo ba halin wannan duk dai wasu hanyoyin da za a bi dai a ibada ce da Allah yana santa kuma yana yayi wa damuwa kamar wasu amrarin nafsiya bace rai da wasu musibu duka sana'il ma'ruf taqim sari'as duk wani mummunan abin da mugwa duk wannan yana kare babu man kala inna sahibal ma'i haqqu bil ma'i hatta yarwa babu man kala inna sahibal ma baban da zai mana bayani akan man kala wanda yace inna sahibal ma lalle ma abucin haqqu bil ma ma abucin rahi shine mafi cancanta da ruwa hatta yarwa har sai shi in ya wadata ya koshi da ruwa ana abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna fadlul ma wancan hadisin ya nuna kaga ai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam in an taso mai madarai sai ya cakuɗa da ruwan rijiyar su Anas ibn Malik in nuno naka ne madaraka ce zaka sha kana iya silka ruwa in da yake alqusu na saidawa dan ka wani ya ce yauwa to ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam akan kame ya cakuɗa in kai zaka shakan wannan naka ne sai ka ja kuɗa ko zaka raba ma mutane amma zaka saida ma mutane nono ka kada ka ƙara ruwa to wannan wa haram babu kawai tsantsan ta wannan zaka yi ana bi hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yumna fadlul ma ba ana la yumna kar mutun yana fadlul ma li yumna bihi al kala dan saboda ya hana mutane gurin ciwo wai rijiya kace kai amfani da ruwan kawo da to kuma sai ka rihe ta ka hana dan saboda kakka ba wasu dama gurin da kai ta ciyawa da kake kiyaye dabbobinka dalilin ruwan su zo su ciwo gurin to baya halitta wannan wannan yana nuna in mutun ya wadatu da ruwa to kuma baya halitta ya hana kenan amma shi din yana da haƙƙin sai ya wadatu da ruwa to bayan ya wadatu kuma ba so kuma ya rike ya hana wasu musamman kaman ana wuyar ruwa wanda suke da famfuna kaga shan daukar ruwa yana zuwa ka danka dole sai a takaita kai ma gidanka tunda al'umma suna bukata ba dai hi bane lokacin sai a takaita bukatar da kuke da ruwa sai a daidaita in yaso mabbauta bakin gurgudo budo dai budo biyu haka sai a dinga rarraba kaga sai zama an tattaimaka ma juna a lokacin da kuma ake bukata awitamu fi yawmin zai masa gaba to in har ciyar da abinci a lokacin yunwa mai gage tunani shayar da ruwa lokacin kishirwa musamman lokutan wuyar ruwa za mu ga da azumi ne kuma lokacin zahi wanda kaga akwai bukatar ruwa wa fi ruwatan an wa annar rasul sallallahu alaihi wasallam la tamna fadl al ma kar ku hana rarar ruwa kingin ruwa kaga ya nuna ne mi bayan ka koshi kawo da to li tamna bi fadl al kalai dan saboda da shi ku hana ragowan ciyawa da kuka yi kenan kuka zamanto kun yi take gurin rayu nawa ke sanar da minti 40 na babu khusuma fil biri wal qada fiha wannan babu zai bayyana mana hukuncin samun rashin jituwa samun khusuma hatsaniya dangane da lamari na rahi ko rija wal qada fiha da kuma yin hukunci akan rija inda aka samu sabani akan rija to kaka za a gudanar da hukuncin wane ne mai haƙƙi akan wannan ana abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ana nabi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yamin yaqtatu biha mal imrin muslimin wanda ya rantsuwa absa wani abin rantsuwa absa dukiyar mutum musulmi dan ya karbi dukiyar musulmi huwa alaiha fajir shi akan wannan rantsuwar da yayi fajiri ne yayi ta akan ƙarya akan fasikanci laqiyan Allah huwa alaihi ghadban zai haɗu da Allah subhanahu wataala Allah yana mai fushi a gare shi wannan gaba ta nuna mana rantsuwa absa haƙƙin musulmi rantsuwa ta fajirci yana da gaba'ilu zunub wanda wasu su dauke shi a bakin kwami ba wasu su dauke shi a bakin kwami ba zaka wani abu kawai zai ce kai a kamun qur'ani ma zan daba kuma billahi lazi ƙarya ke haka lissawa a mutum goma za su rantse ma da qur'ani su rantse ma da Allah su rantse ma da kaza kuma kawai ƙarya suke kurum tsabar rashin cin zuciya ne ka gani mutum kai tsaye zai ce billahi alazim wallahi tallahi kaza kuma kawai kirkiri abin gashi zai bayyana billahi wallahi alazim ban yi ba kaza kuma kawai gashi nan kirkiri aka gashi ne yayi abin to kaga wannan sai a ce inna lillahi inna ilaihi raji'un laqiyan nahu alaihi ghadban zai haɗu da Allah Allah yana da fushi gariki fushin Allah subhanahu wataala wa gakkamanta shine wa abin da Allah ya mawa yahudawa ghairul maghdubi alaihim wala dhalim ka gani qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika wa thubatan inda la man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله ايمانا ثمنا قليلا سي الله يسبكدا لalle ku san wadannan da suke sayar da alƙawarin Allah alƙawarin da suka kulla juna da rantsaran dan su samanan kalila da dan tamani dan kadan Allah ya ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ba su da wani kaso a lahira wala yakallamuna wala yuzakihim wala hum adhabun alim Allah karim saboda haka kaga yashtaruna bi'ahdi Allah aymanihim samanan kalila shi yasa Allah ya ce wa hafazu aymanakum ku fakiyaye rantsaran ku wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsaran ku wala tattakhudhu aymanakum bainakum dakhalan faja'a al-ash'asu sai ash'as yazo fa qala yace ma yuhaddithukum abu abdurrahman minene abdullah ibn mas'ud yace zantar da ku fi yunzilat hadhihi al-aya ai wannan aya akaina ne ma ta sabka akan lamari na ne ta sabka kaga asbabun nuzul kai tsaye shi yasa ya zaka fahimci qur'ani ba tare da irin su ibnu mas'ud ba wanda yace na karba ayoyi guda 80 daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma yace man arada an ya qara alqur'ana ghattan kama unzila falaka ra'u ala qira'ati bin ummi abd to kuma su ne masu rawaito qur'ani su ne masu rawaito hadisi ba ho su malamai bane na hadisin da wannan su ne sahabban duka su ne kana li bi'run fi ard ibn ammi ina da wata rijiya ta a gonar wani dan ammi da zaka iya samu gonar tawa ne amma rijiyar tawa ne saboda me lalle kai ka tona ta kenan samun rijiya a gonar ka lalle wata karina ce wadda take nuna cewa rijiyar ta kace amma ba lalle ba ba bin mamaki bane a samu rijiya a gonar ka kuma rijiyar ba ta ka bace saboda haka ibnu ammi ne fa kana ne sai ce shuhudak ka zo da shirin ka kultu sai nace mari shuhud ni ba ni da shirin fa kala sai ma ke ce fa yaminu kultu ya rasulato sai ya rantsa kultu ya rasulalla idan ya halik yace ma ji rantsa ya waze fa zakara nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ambata fa zakara nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ambata wannan hadisin cewa to re ku sani man halafa ala yaminin yaqtatu bi amali mar'in muslimin duk wanda ya rantsa da wata abin rantsuwa dan ya yanki dukiyar musulmi wa hu alaiha fajirun kuma rantsuwar ta fajirci ce laqiyallahu alaihi qadfan fa anzalallahu zalika sai Allah sabkar da ayar wannan tasbiqan lahu dan gaskata waccan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya fadi dan gaskata magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan yana mana nuni abusa cewa duk inda aka samu husuma ta gona in aka samu rashin jituwa to ga yanda al'amari din yake ko dai ka kawo shedu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kenan albayyinatu alal mudda kawowa shedu yana kan wanda ya da'awar abu nashi ne amma wal yaminu ala man ankar rantsuwa tana ga wanda ya inkari aka ce ka kawo shedu baka kawo shedu ba to shi kuma sai ya ce to ni zan rantsa sai ce du'ai ya rasulullahi rantsa ya fazai dan ya cuce ni kenan nan sai ce wannan labarin shi yana gurin Allah ya san dai cewa duk wanda ya rantsuwa ta fajirci gashi kaga da ko irin wannan wanda wani zai ce gona ta shi ce ya rantsa dan wai ya mutu ya bar ma din shi dan bakin ciki Allah kare Allah subhanahu wataala mana mu faga cikin abin da yake so ya rada shi ka fitiya wa mu ka fata kurakuranmu Allah tabbatar da duka dukan mu kan daidai ya rabbal alamin wanje subhanahu wataala ya gyara zukatanmu Allah subhanahu wataala ya ba mu rasala ya nayi akwai wani yaro da ya bace tijiya sashi cikin addu'a wa Allah subhanahu wataala ya bayyana shi ya kare shi rabbal alamin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa rabbil alamin na'am na'am yana roƙon a sa mai dake shi cikin addu'a tara ne kita Allah subhanahu wataala ba ta laye ya yi ya rabbal alamin Allahumma shfiha Allahumma shfiha Allahumma shfiha wa sa'ir marad al muslimin ya rabbal alamin sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala inshallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minash shaytanir rajim inshallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minash shaytanir rajim